gabona soyayya shi zan yi dubayya na kara alƙunya lailai mun lailai yo bai din kauna murya ma tausawa sai mu rausayin wata rana
Saban.